صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره تعالى العظيم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين حق قدره ومقدار العظيم زامتاشي عندي جواب هو كالزهر لاح من سجوف الأكمام والأول شك عنه اللي هاو واتو يناسبانتا منزان الله صلى الله عليه وسلم إرين صابر كو da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fa huwa kazzahi shi manzo Allah kaman fure ne yadda ka san fure laha wanda ya haska wanda ya bayyana min sujufil akmami daga rufe rufe na kwanso shi fure lokacin da ya bude daga ga kanshi ga kyau to haka yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kanshi ga kyau wal'udi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ice ne shukka an hulliha wanda a lokacin aka fara bawon sa wato a wannan zamanin namu yanzu aka kawo misali dake mu ba shiga ma jeje muke balle namu san ice in an fara bawon sa wato kamar waya ce yanzu misali idan ka sayo wayanka mai tsada irin kaman ta miliyan 1,500 to idan ka zo ka bude kwalinta ka ciro ta a cikin ledanta ya haye ganda kal 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 har ma baka shi an wani abu mai suna kura ya sawa kanta saboda kinta to wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wato ana dai sifantawa ne wallahi ya fi haka sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ko a bacci ka ganshi zaka yi mamaki shi sabo ne kal sabo ne tas wallahi sallallahu alaihi wasallam sabo ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace kamar ice ne wanda aka fara bawansa mu sai mu ce kamar waya ce wacce mai tsadan gaske wanda kamfani mafi girma a duniya yayyo ta sai ka zo ka bare ta a kwalinta ka dago ta kana kallon ta mala sai kamar ka ta tsufa mala saboda kinta to sallallahu alaihi wasallam kada ayyu gushiyal uyuna sanan minhu lisirrin fi hakatu zukau yace wato sanan minu hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya kusata an yi gushiyar uyuna ya rufe idanuwa ya makantar da idanuwa saboda me saboda sirrin fi hakar huzukau wato saboda sirri wanda zukau rana hakar huta kwaikwaye shi fi a cikin wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rana daga haskenta daga hasken manzo Allah aka samar da hasken rana sallallahu alaihi wasallam ko ita in ta dire tsakiyar sama baka isa ka kura mata ido ba to hakan kuma ta yi koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wajen haske saboda daga gare shi aka fidda hasken ta sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sa'adul husnu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyau ne ya kiyaye shi wasakinatu da kuma nutsuwa yace alba'asau tsanance an tuzhira tabayyana fihi a cikin sa atara hagura benta wato kyau ya kiyaye da nutsuwa ya kiyaye tsanani ya bayyana guraben sa a fuska da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san mu a sauran halitta idan mutum yana cikin wahala da ka ganshi za ka gane hawa ne ka yana wahala ka duba yadda ya rame ka duba yadda yi baki ka gane ko kuma ka duba dan Allah yadda wani ya zama da ka dube shi fa bulbul da shi ba amma yanzu dube yadda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar kyau da tsabar nutsuwa to tsanance na wannan duniya to wannan tsabar kyau din da nutsuwa sai ya hana a ga wani alama na tsanani ko alama na kuncin rayuwa a fuskar sa ko a jikin sa wane mutum mala sallallahu alaihi wasallam wane mutum sallallahu alaihi wasallam sannan mu duk sa'ar da kake ƙara tsufa kake ƙara girma kuma kyan karaguwa yake to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa'ar da yake ƙara wato a girma sallallahu alaihi wasallam shekaru suke ƙara yawa a lokaci kuma yake ƙara kyau sallallahu alaihi wasallam sannan mu duk inda rana take haskawa a jikin mu to wajen yafi duhu inda kuma ta haska yafi haske to shi kuma sallallahu alaihi wasallam duk haske ne da shi sallallahu alaihi wasallam har ma ka ce inda ma ranan take haskawa inda wato yake filidin har ma kaman yafi haske sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi sa shi in ya zauna sai kaga yafi kyau da zai tashi ya miƙe sai ga kuma ya ƙara kyau da ya fara tafiya kuma sai ka ji kaman kaso saboda ba wanda ya kai shi iya tafiya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la ƙara wani soyayyarsa la ƙara wani soyayyarsa sallallahu alaihi wasallam yace wata kalu juha zaka zaci fisaka in qablatu in ta fuskanci manzon Allah wato fisakan jama'a sahabbai in sun fuskanci manzon Allah zaka zaci wannan wato fisaka din alhirba'u hawainiya ce albasat ha alwana ta tufatar da wannan fisaka launoninta wato haskensa idan ya haska fisakan sahabbai sai ka dinga kallon fisakan sahabban yana caccanje launi an gane yana caccanje launi saboda hasken da ke fita daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen Madina sun fada suka ce wallahi lokacin da ma ake yi fati sai da suka ga wani duhu na musamman ya sauka Madina duhu ba na musamman so ga garin yayi duhu sallallahu alaihi wasallam ashe haske ne sallallahu alaihi wasallam haske ne musamman suka gani garin yayi wani duhu saboda wannan hasken da yake tare da su sallallahu alaihi wasallam to yace fa idza shimta kusan hawainiya ego saboda tana caccanjawa dan wannan kalan ta zama wannan kalan ta zama wannan kala haka to haka fisakan sahabbai suke caccanjawa wajen kala saboda hasken da yake wato da yake fuskar manzala yana bugun fisakan su sallallahu alaihi wasallam fa idza shimta bishrahu wa nadahu azhalat kal anwar wal anwar ita fa idza shimta bishrahu idan kaga sakin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga sakin fuskar sa da murmushin sa azhalat kal anwar sai mantar da kai dukan hasake sai ka mantar dukan wani haske in kaga sakin fuskar sa saboda haita haske yake wato yake fita daga wannan fuska sallallahu alaihi wasallam in yayi murmushi sallallahu alaihi wasallam zaga har wato wani abu kaman walkiya yana bugun katangi daga bakin sallallahu alaihi wasallam in yayi murmushi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fa idza shimta nadahu in kuma kai kyautansa in kaga kyautarsa da yawan bayarwansa nan ma azhalat kal anwa'u sai mantar da kai gizagizai sai san gizagizai ego yawa wato gajimare kenan masu ba da ruwan sama to in kaga kyautansa sai ya mantar da kai gizagizai ya mantar da kai gajimare wajen ba da ruwa yace aw bi takbil rahatin kana lillahi wa billahi akzuha wal ata'u yace ina ma mana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai lamunce min in sunbanci rahatin tafin hannun da akzuha damkanta lillahi ne dan Allah in kaga an kama mutum an kama shi an masa hukunci to dan Allah ne yace ayi saboda haka za a yi wala da'u bayarwanta ba ko billahi dan Allah ba wannan sallallahu alaihi wasallam yace tattaki ba sa hal muluku wata za bil ginamin nawali hal fuqara'u yace al muluku sarakunan duniya tattaki ba asa suna tsoran yakin wannan hannu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da sun ji ma an ce yana zuwa sai a tattare sai a bar gari wata guda kafin ya zo gari an gudu an bar gari wata hazabil ginamin nawali hal fuqara talakawa su kuma suna rabauta bilgina da samun wadata min nawaliha daga kyautan wannan hannu an gane shi talaka to ma'adalla da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun bashi hannun yake an gane kullun azurta shi wannan hannun yake su kuma sarakunan duniya tsoron wannan hannun suke saboda yakin wannan hannun bakin sallallahu alaihi wasallam yace la tasassala jawdi ha innama yakfi kamin waqfi su bihal anda'u yace kada ka tambayi saila jawdi ha wato kwaranye na baiwar wannan hannu karka tambayi wannan al'anda'u yayyafi kawai danshi kawai ya kafika ya ishe ka min wakafi su biha daga mamakon wato girgijenta mamakon zubanta wato karka tambayi ma a ce sai babban ruwa na kyautansa ai kadan ma aka baka ya ishe ka yanzu ai misali yau sifa ɗaya in ka samu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka ita misali gaskiya da wannan sai ka shahara a duniya gaba ɗaya sai ai inda gaskiya ne inda malam wane to an gama ko kuma gudun duniya misali ita kadai in ya dauka ya ce gashi ne ya baka sai ka ji duk inda za a buga misali da gudun duniya sai an buga da kai haka nan sifa ɗaya in ya dauka ya baka kaman kyauta sai ka ji ana buga misali kai wani inda ya kyauta ne to an gama ya baka baya gajiya ka dai roƙe shi ya ce maka babu to ba zai abana ba to kaga kadan an baka ka shahara duk duniya ta san ka an sallama maka to ina ko wanda ya taro duk waɗannan ɗabi'u da ninkinkin su sallallahu alaihi wasallam sai mun zo karatun ashafa insha Allah za a ji abubuwa da yawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daratu shatu hina marrat alaiha falhatar watun biha wa nama'u yace to bari mu baka misali yace shatu akuya darrat ta bubbugar da nono hina marrat alaiha yayin da wannan hannu ya shafi hantsarta ummu abadi sananniyar kissa ce dai mun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa shi da sahabin sayyidina Abubakar suka tambaye ta akwai nono ne tace musu babu nono babu dabban tatsa da sun tafi kiyo sai yace to ga wata akuya cira in killamun ce mana mu tatsa mana yace ai to wannan kan batun lafiya kuma saboda rashin lafiyar ne ma ta panjale ta lalace sa ko bin yan uwanta ma ba za ta iya ba ta zauna a gida yace in kin yadda za mu tatsa to shine dai ta yaddan shikenan aka kama akuya ana shafan hantsanta sai ga hantsan ya cika da nono akuyar kuma ta yi bulbul mala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wato ya tatsu wannan nono ya bayar da wato sayyidina Abubakar ya sha akwai wasu masu nuna musu hanya da masu rike musu abunan su masu kasha aka bawa ita ummu ma'abarin ta sha aka kuma saki tatsa mata kusan a fanteka guda aka ce mata to gashi kuma ta aje kaga ai ta samu arziki ai sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin wanda suka bada sifofin manzon Allah saboda duk abin da yake tana ta kallonsa kuma tana ta kallonsa sallallahu alaihi wasallam tana ta kallonsa sallallahu alaihi wasallam falhasar watun sai sarwatun wadata ya tabbata gare ta biha da wannan alkhairi da manzon Allah ya mata da albarkan wannan hannu wannan ma'u da kuma samun cigaba sallallahu alaihi wasallam yace na ba alma'u daga wannan hannun fa ruwa ya bubbugo ya shayar da mutane sun kai mutum 1400 daga wannan hannun wanda yunwa ko ishi ruwan yana dabbe ya halaka su yace asmaran nakhlu fi am biha sabbin wannan hannun sai ga dibino ya tsiro ya a shekara daya wanda kuma an sani wannan ya saba al'ada sannan sabbar biyal hasba'u tsakonkwani
zala sallallahu alaihi wasallam ya dauke su zinga tasbihi a wannan hannu sallallahu alaihi wasallam yace ayatul murmilina min mautijadin awadar kuma fihi zadun wa ma'u wannan hannu ya raya wato wanda suke marasa komai wanda ba su da guzuri guzuri duk ya kare an rasa yadda za a yi to wannan hannu ya raya su min mauti jarin daga mutuwa na tsanani an rasa ya za a yi to kuma sai aka wannan hannu ya bada wato baiwa na ruwa aka samu yadda za a yi a wazar kauma fihi zadun wa ma'u lokacin zadun guzuri wa ma'u da ruwa a waza ya gaji da alƙawar mutane babu amma tunda akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike sai zanto kuma komai akwai shi fatagadda bisai sai gashi alfujiya'in mutane dubu masu jin yunwa ko sama da dubu fatagadda sun ci bisai da sa'i daya sa'i daya sa'i daya mun san sa'i wani mudu ne haka babba to shi din sai ga mutane dubu masu jin yunwa kawai aka markada shi kullum manzo Allah su zai yi addu'a shikenan aka ta masa sai da mutum dubu suka ci suka koshi ko suka bashi a yadda yake wa tarawwa bisai alfuzima'i sai ga mutum dubu zima'u masu jin kishi su ma sun sha daga sa'i ɗaya na ruwa manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu albarkarsa ya ba mu kuma ya kara mana albarkar sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu
سيدنا محمد الفاتح من قاتم لما سبقنا سلاك بلاك والهادي لا سرانك المستقيم وعلى آل أحمد الإمتاز المعزي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين